Iyalan Alhaji Audi Muhammad da na Alhaji Gambo Ibrahim na farin cikin gayyatar zuwa wajen ɗauran auren ƴaƴansu. Ango ka sha kamshi Kamal Abdullahi Muhammad da amaryarsa Yaumin Gambo Ibrahim, wanda za a yi idan Allah ya kai mu a ranar 30 ga watan Agustan shekarar 2025 a masallacin Juma'a na unguwar Rimi da ke Kaduna. Allah ya ba da ikon halarta. Amin.